da misalin karfe 10 na daren jiya ne Professor Bello Shehu da ke zaman baturen zaben gwamna a jihar Kano ya sanar da matsayar hukumar dangane da sakamakon zaben.
PDP 1,014,474.
Ya ce jam'iyyar PDP ta samu ƙuri'u 1,014,474 yayin da APC kuma ta samu ƙuri'u 987,819 inda hannu guda kuma jam'iyyar PRP wadda ta zo ta uku ta samu ƙuri'u 404,009 ya ƙara da cewa an tantance ƙuri'u 2,235,128 yayin da aka kada ƙuri'u 2,284,889 to amma cewar Professor Bello Shehu ƙuri'u 49,761 ne suka lalace.
We have the cancellations across RAs. We have a total of 87 RAs that are affected in various types of cancellations.
Dangane da waɗanda aka soke kuwa, Professor Bello Shehu ya ce jimlar ƙuri'u 1,041,694 ne aka soke a rumfunan zaɓe daban-daban na faɗin jihar Kano, ciki kuwa hadda na mazaɓar gama ta yanke ƙaramar hukumar Nasarawa wadda aka soke ta baki ɗaya bayan samun tarzoma da tabarki a can. Baturen zaben gwamna a jihar Kano ya ƙara da cewa adadin rumfunan zaɓe 172 ne sokewar ta shafa, yana mai cewa bisa diddiga jam'iyyar PDP ta baiwa APC ratar ƙuri'u 26,655. To amma fa wannan adadi ko kaɗan bai kai kusa da jimlar ƙuri'u 1,041,691 da aka soke ba, a don haka babu bambancin da ake buƙata tsakanin jam'iyya mafi rinjayen ƙuri'u da wadda ke binta. Kafin a bayyana ta a matsayin wadda ta yi galabar zaɓe, haka ta sanya dole a bayyana wannan zaɓe na gwamnan jihar Kano a matsayin wanda bai kammala ba. Da wannan hukunci na rashin kammalar zaɓe, hakan na nufin tilas hukumar zaɓen ta INEC ta sace gudanar da zaɓen gwamna a jihar Kano a wurare da mazaɓin da sokewar ta shafa a wani lokaci da rana da hukumar za ta bayyana a nan gaba. Mahmud Ibrahim Kuli, Muryar Amurka daga Kano, Nigeria.